out of a zero quick man. A bangaren na TikTok datar mu fa tafi, a bangaren Twitter datar mu fa tafi, a bangaren na IG Instagram da karfi, a bangaren WhatsApp sai wani ku ji tafi, email idan da datar Ewan sai ta fasi wani data tushen sadarwa ku ji tafi wani data tushen sadarwa ku ji tafi alwan yadda ke karatu wani karatu sila rubutu ewan sauƙin karatu ewan data kuzo ayanar gizo ka yanto ewan data kuzo karatu online da sauri ewan data ka ji network da ba ka tare ewan data dalibai network ya bu komai ewan data ku sanya ewan ku da nazariya ewan data binciken wa datar mu ta fi dadi binciken ne ku da datar mu ta fi sauri binciken jam za ku datar mu ta fi sauki da sauran jarabawa ewan kadar suka tine fanka ga ruwa ewan kadar suka biyan kudin tv cable ewan kadar suka tina waya ko wani gire ewan kadar suka maganar biz ana biya ewan kadar suka Kusada ta ewan kadar sura kai asada ta ewan kadar sura iya tan iya zama kashi ewan kadar sura api documentation ewan kadar sura farashin masu sauki ewan kadar sura kai farashin na da sauki ewan kadar sura da ewan nakar saura tushen sadarwa ewan data nasiyo.